sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an huni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda, muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 12 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai.
Lauyoyin da ke kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun ce kwana ɗaya kacal suke bukata su gabatar da hujjojinsu na kare Trump ɗin akan shari'ar tsige shi da ake yi a majalisar dattawan Amurka. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne, amma ba tare da 'yan kallo ba. A yau Juma'a, kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin kasar.
Kana labaran duniyar kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wani abu mai fashewa da ake zargin nakiya ce ya fashe sau biyu cikin wata mota kusa da ginin sakatariyar jam'iyyar PDP da ke kan titi a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers. A jamhuriyar Nijar kuma, za ku ji cikin kama a jamhuriyar, 'yan hamayya sun bayyana rashin daɗi a game da kalamin da ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mahamad ke furtawa a gangamin yaƙin neman zaɓensa. Sannan kuma, za ku ji cewa malamai a manyan makarantun Najeriya sun ce haɗa kai a gida ɗaya shine mafita ga matsalar yajin aiki na yau da kullum da ake fuskanta a ƙasar. Baya ga haka, Mahmud Lalo na nan tafa da shirinsa na duniyar Amurka. Za kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Lauyoyin da ke kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun ce kwana ɗaya kacal suke bukata su gabatar da hujjojinsu na kare Trump ɗin akan shari'ar tsige shi da ake yi a majalisar dattawan Amurka. Lauyoyin Trump za su kare shi a yau Juma'a ba tare da wani bayanin shaida ba daga tsohon shugaban wanda ya ce ba zai je wurin shari'ar ba. Zaman lauyoyin na zuwa ne bayan kwanaki biyu 'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat na gabatar da hujjoji da suka alakanta maganganun da Trump ya yi a lokacin wani gangami a ranar 6 ga watan Janairu da matakin da wasu masu tada ƙayar baya suka ɗauka na mamaye ginin majalisar dokokin ƙasar jim kaɗan bayan da suka yi yunkurin hana azartar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. A wani lamari na ba saban ba a jiya Alhamis, sanatoci uku daga jam'iyyar Republican, Lindsey Graham daga jihar South Carolina da Ted Cruz na jihar Texas da Mike Lee na jihar Utah, waɗanda suna daga cikin masu shari'ar, sun gana da lauyoyin Trump. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne, amma ba tare da 'yan kallo ba. Maimakon mora zuwa kallon wasan, masoyan wasan tennis da miliyoyin jama'a da ke zama jihar Victoria na ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki biyar, biyo bayan ɓarkewar cutar coronavirus da aka samu a wani otel da aka killace a Melbourne, babban birnin Victoria. 'Yan wasan tennis na a matsayin masu muhimman ayyuka a ƙasar. Kasar Jamus kuma za ta hana tafiye-tafiye a yankunan kasar da ke bakin iyakar Czech Republic da Tyrol na kasar Austria saboda damuwar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a wuraren biyu. Ranar Lahadi dokar za ta fara aiki. A kasar Brazil kuwa, wasu masu bisharar mission sun fadawa mazauna wasu ƙauyuka cewa rigakafin COVID-19 bai da kyau a gare su, abinda ya sa mazauna wani ƙauye suka ɗauki kwari da baka don yaƙar ma'aikatan lafiyar da suka je da shirin yi wa 'yan yankin rigakafi. A yau Juma'a, ƙasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin na cikin dare a kudancin Waziristan aka kai shi a kusa da iyakar ƙasar da Afghanistan, a cewar wata sanarwar sojoji. Sanarwar ta ƙara da cewa dakaran Pakistan sun mai da martani nan take har suka kashe mahara hudu. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai haram. Dama dai gundumar ta yi suna a matsayin maɓoyar ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin TTP a baya.
To, a gaida Maryam Dauda, wanda nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wani abu mai fashewa da ake zargin Nakiya ce ya fashe so biyu cikin wata mota kusa da ginin sakatariyar jam'iyyar PDP dake kan titi a Birnin Fatakwal dake jihar Rivers. Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aika mana da rahoto.
Wani abu mai fashewa da ake zargin Nakiya ce ta fashe sau biyu a wata mota wadda aka yi parking dinta a harabar sakatariyar jam'iyyar PDP dake kan titin Aba a Birnin Fatakwal dake jihar Rivers, kuma hakan bai rasa nasaba da wani shiri da suke zargin cewar za a dora musu wasu yan takara da ba sa so a wani taro da ake gudanarwa a sakatariyar ginin PDP din domin su haifar da rudani. Waɗannan Nakiya da aka nunar guda biyu ne waɗanda ake zargin sun nada su da nufin kashe ƴaƴan jam'iyyar ta PDP a jihar Taribas sun ranta a nakare wani ɗan jam'iyyar ta PDP da ya ga faruwar lamarin. Ga abin da yake cewa,
sunana Alhaji Yakubu Aliyu, magoyi bayan jam'iyyar PDP ne a Rivers State. Wannan lamari alalami da ya faru su wanda suka kawo wannan hari Allah bai ba su nasarar isa shi office din jam'iyyar PDP ba, saboda shirye-shirye da ake na zaben local government da kansuloli a yawan jama'a da kuma jami'an tsaro ina ganin ya tsoratar da su ba su iya karasowa gurin ba. Suka aje motar suka arce a wani guri nata ana cewa gurin UTC Westop.
Daga bisani dai an nunar cewa ba a samu hasarar rayuka ba ko jikkata. Bayane dai sun nunar cewa an dawo an ci gaba da gudanar da taron cikin kwararan matakan tsaro. Ga ma abin da ƴaƴan jam'iyyar ta PDP ke cewa bayan faruwar wannan lamarin. Wannan yana cewa ne ina ganin abubuwa masu fashewa ne suka fashe su biyu a cikin mota, kuma sun fashe ne kusa ga ginin jam'iyyar ta PDP a jihar Taribas. Amma dai ga dukkan alamu babu jikkata ko kuma hasarar rayuka. Shi ma wani dan jam'iyyar ta PDP yace,
so opposition we know that because of the crowd that they came there because of PDP, so no one they happen like that and they pack along.
Yace wannan lamarin da ya faru a gaskiya muna zargin abokan hamayyar jam'iyyar ta PDP a jihar Taribas da kai mana shi, domin a lokacin muna gudanar da wani babban taro ne, kuma ga dukkan alamu mu aka nufa da wannan harin. Wasu ƴan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun sace wata ma'aikaciyar gidan talabijin na ƙasa wato NTA a birnin na Fatakwal ya jaridar da ke kokarin komawa gida bayan da ƴan bindigar suka nuna mata kan bindiga nan take kuma suka kama ta suka kwace mata kayayyakin aiki. Kawo hada wannan rahoton dai ji duriyar ta ba, kuma ƴan jaridu da dama a jihar Taribas na nuna alhinin su. Wani ɗan jarida dake aiki a kafar gidan talabijin ta AIT ga abin da yake cewa,
"Edwin has a big shock to the media community because NTA staff will be kidnapped, but that omen for us as a whole."
Yace gaskiya sace ma'aikaciya a gidan talabijin na ƙasa wato NTA babban tashin hankali ne, kuma gaskiya abin takeici ne gare mu ƴan jarida, musamman kalubalen da muke huskanta yayin dauko labarai. Mun dauki wannan a matsayin batu mai girma ga aikin duniyar jaridar yau, musamman domin mu ga an samu tsaro na ƴan jarida, kuma ban san meye waɗannan ƴan bindiga dake garkuwa da mutane suke nema hannun wannan ƴan jarida ba.
So I don't know what they are looking for from my journalist.
Musa Inamdi Imoni shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Rivers da kokarin da ni na tuntuɓar rundunar ƴan sandan ya citura, domin kuwa na kira Musa Inamdi Imoni mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar, amma dai bai dauka ba. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniya.
An tsare wani hadimin shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatinta, wani mataki na baya-baya da ke nuna yadda gwamnatin sojan kasar ke tsaurara karfin ikonta, yayin da zanga-zangar gama-gari a kasar akan nuna rashin jin daɗin kifar da gwamnatin farar hula ta shiga rana ta shida a jere. Hadiman, wanda kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana a matsayin Kyoten Sway, ministan ofishin mai ba Suu Kyi shawara a hukumace, na ɗaya daga cikin tsirarin mambobin jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy da aka kama daga gidajensa a cikin dare. An kuma samu rahoton tsare shugabannin hukumar zaben Myanmar. Hukumar zaben ta yi watsi da ikirarin sojoji na cewa an tafka magudi a zaben watan Nuwamba da ya gabata, wanda jam'iyyar NLD ta samu nasara da gagarumin rinjaye. Kame na baya-bayan nan ya faru ne bayan da sojoji suka kai samami a shalkwatar jam'iyyar NLD ta ƙasa da ke Yangon. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya cicciki ayyukan majalisar ministocinsa har ya kori wani babban jami'i a fannin tattalin arzikin ƙasar da ya nada wata ɗaya da ya gabata. Yana mai cewa sun gaza fito da sabbin shawarwari da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare. Rahoton da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka fidda a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da mulkin Kim na tsawon shekara tara ke fuskantar tsatsauran yanayi. Hanyar diplomasiyyar da ya yi fatan za ta taimaka wajen ɗage takunkumin da Amurka ta sa aka sanya wa ƙasar a kan shirin makaman nukiliyarta har yanzu ba a samu wani ci gaba ba. Ga kuma annobar coronavirus da ta haddasa rufe iyakoki da kuma bala'in da ya yi sanadiyar lalacewar amfanin gona a shekarar da ta gabata sun ƙara zafafa taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Rufe iyakoki da aka yi ya sa cinikayya tsakanin ƙasar da China, ƙasar da ta fi taimakawa tattalin arzikin Koriya ta Arewa, ya ragu da kashi 75 cikin 100 cikin wata goma a shekara ɗaya.
Madalla, yanzu ma bari mu daya ƙasar Koriyar Nijar. A yayin da yakin zaɓe ya kankama a jamhuriyar, ‘yan hamayya sun bayyana rashin daɗi a game da kalaman da ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazan Muhammad ke furtawa a gangamin yakin neman zaɓensa, domin a cewarsu take-taken nasa alama ce da ke fayyace yunkurin tafka maguɗi a zaɓen 21 ga watan Fabrairu. Wakilin mu a Amurka a Yamai, Salamun mu da Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A jawabin da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya ya yi wa dubban magoya bayansa a yayin gangamin da ya jagoranta a birnin Tawa a ci gaba da zagaye yankunan Nishar da nufin neman yardar talakawa, Bazum Muhammad ya jaddada cewa ba wata tantama shi zai yi nasara a ranar ta 21 ga watan nan na Fabrairu.
Babu shakka muna basa hanyar nasara, shine suka sani, shine kuma yasa ko ina in ku shiga shurare su suna zancen fitina, mai fitina kun san da baya nasara. Za mu kasa su rana 21 na wannan watan. Gwamna lahiya, wani da kuma yaran da kuma kasa shi ya ce bayar da ba.
Tuni dai shugabannin kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan hamayya Muhammad Usman suka mai da martani ta hanyar taron manema labaran da suka kira a cibiyar jam'iyyar RDR Canji. Suna masu cewa furucin na Bazum Muhammad ya saba wa ka'ida, hasali alama ce da ke fayyace yunkurin murɗiya. Dr. Sani Abdu mamba ne a sakatariyar yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa.
Wai shi Bazum da wannan magana da sunan wane ne? Da sunan shi kandida ne? Mai neman ƙuri'a 'yan ƙasa koko da sunan da ya shi ya zama shugaban ƙasa har yana iya ma mutane barazana? Mun tabbata wannan barazana duka da yake a nashi tunani, kuma a tunanin duka mutanensu. 21 ga watan Fabrairu in an ƙale zaɓe tura ce shi kuma in kaɗi ba a yau, mutanen Nijar da talaka da kowa da kowa sun matsu da wannan. Kowa yana son a sauya, kowa yana son canji a aza shugaban RDR Canji Alhaji Muhammad Usman president, saboda shi ne ya cancanta da ya yi canjin nan. To me ya ba su dama har yau su zanki lissafi su zanki ma mutane barazana? In talakawan Nijar sun zaɓi Alhaji Muhammad Usman, ba za su yarda ba a sace musu wannan zaɓe da suke.
Sai dai wani mamba a kwamitin yakin zaɓen Bazum Muhammad, wato Tahir Garka, na cewa ba haka maganar take ba.
Bazancen da shugaba Bazum Muhammad da yi a wannan babban taro da an kai, kalamomi ne waɗanda babu inda ya gwabce mahanya. Ta san yadda 'yan adawa ƙasar ga suke shirya zaɓe ba kuwa. Yanzu su kwabai ne suke nema abin da ya gurɓata wannan zaɓen. Su ne ga kalamomi iri-iri waɗanda ba su dace ba. Na bambancin ƙabila, na gama 'yan Nijar abin nan a tashi dai a yi tashin hankali, zaman lahiya ya kubce mu Nijar. Abin da suke nema kenan, kuma insha Allah rabi ba za su samu shi ba.
La'akari da kace na can da aka fara fuskanta a tsakanin 'yan hamayya da masu mulki a wannan lokaci da yakin zaɓe ya soma zafi, ya sa wasu ƙungiyoyin fararen hula fara kiraye-kirayen waɗannan ɓangarorin siyasa su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina a ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. To malamai a manyan makarantun Najeriya sai ta tofa albarkacin bakinsu a kan mafita mai dorewa kan matsalar yawaita shiga yajin aiki na yau da kullum da kungiyoyin manyan makarantun kasar ke shiga domin neman hakkokinsu. Ga tattaunawar wakiliyarmu Halima Abdulrauf da wasu malaman jami'a.
Malam Ari daga Kaduna Polytechnic, wato kungiyar malaman Polytechnic da aka fi sani da ASUP, Academic Service Union of Polytechnics, ya lamarin yake a bangaren kusa.
Kusan zan ce mu ma'aikatan Polytechnic baya muke kode shi in wani sabuwa ka suka taso, amma da ce za samu gamayya gaba daya malaman manyan makarantun gaba daya a ce kawuna su a haɗe manufa guda, to da ina jin da za a kai ga mu gashi. Mafi yawan lokuta sun ya shafi gina dalibin namu gaba daya, kasan gaba daya, to da ce za a samu ne gaba daya a haɗe ayi abun gaba daya, wanda ke mafi yawan lokuta ma don ake ganin laifinsu saboda sai alkawura da yawa ba su cikawa.
Abu da yake janyo yajin aiki shine alkawari da mutane amma take cikawa, kika tafi bangaren kiwon lafiya kike samu irin sane fannin waɗansu ma'aikatan da ban kike samu wannan rashin cika alkawarin, sannan wanda zai nemi haƙƙi ga iyakarsa, ga abinda zai nema, ga abinda da kada ya soma nema, shikenan sai zamana kowa ya hautir ba, to kamar sun kyale cewa kawai sai san da ma'aikata suka aiko ga abin da suke so, sai sannan za su duba su ga za su iya yi ko ba za su iya ba, saboda haka sai an koma an duba policy an ga a ina za a ajiye kowa a gurbinsa.
To masha Allah, bari mu koma ga malam Madassir, ya tsarin ku yake idan aka samu irin sabani tsakanin ku da gwamnati kuke daidaitawa?
A hakika akwai kalubale sosai game da abin da ya shafi karantarwa matashi a secondary school, musamman ko ka duba za ku ga cewa idan har an ce ana wani yajin aiki ko wani abu, za ka ga ba ko ina ke kalla ba sai dai ka duba universities da kuma polytechnics, wannan su ne wanda suke da kungiyoyi masu karfi, ta yin da duk lokacin da suka fara wani yajin aiki ko wani abu za ka samu ya fi ɗaukan hankalin mutanen ƙasa da kuma gwamnati ma gabaki ɗaya, akasin abin da ya shafi wato ainihin secondary school zuwa primary school, wanda da zama ma za ka ga an tafi yajin aikin mutanen jiha ma ba su sani ba, lantana ya kai ga gwamnatin kasa gabaki ɗaya. So wannan ba karamin abu ne da yake ci mana tuwa kwaya, saboda kuma yanayin tsarin karatun namu yanzu shi ma ba wani muhimmanci aka bashi ba.
Saboda haka akwai buƙatar mu faɗakar da al'umma cewa a dinga yunkurawa ana bibiya akan harkar abin.
Yawwa, a gurguje dai wani abu ɗaya za ku iya yi a bangaren ku na inganta tsarin ilimi a Najeriya? Bari mu fara daga Malam Ari.
Kusan duk abin da muke faɗa ɗaya ne, kowa gwamnati, saboda gwamnati ita ce ginshikin kula da ƙasa. Mutane suka sa gwamnati, to mai amfani gwamnati su ne mai su biyawa mutane bukatun su. To a yanda na faɗa tun baya, ilimi fa shi ne ginshikin ƙasa. To dole ne duk wanda yake shugabanci a tattara duk hankalin a ba ilimi shi ne matsayi na farko, don ka samu mutane da suka samu ilimi to shi za su yi aikin jahilci.
Masha Allah, bari mu ji daga bakin Malam Madassir.
Idan har mafita ake bukata shi ne gwamnatin nan dai sai mafita, saboda duk hakkokin yara ta a wuyanta ita ce take da ƙarfi, wato ƙarfi 100% akan abin da ya shafi harkin karatu.
Bari mu ji daga bakin dakta.
Kowa ya sauke nasa da nauyin, kowa ya kokari sauke ta sa amanar malamai, lalle su sauke amanar su da bayar da ingantaccen ilimi, iyaye su sauke ta sa amanar wajen ganin cewa sun tallafa wa ƴaƴansu wajen yin karatu, ɗaliban su maida hankali a wajen karatu, sannan gwamnatoci su ma lalle a tana musu da girman amanar da yake kai da kuma irin alfanun da yake tattare da cewa in ilimi aka warewa kuɗi, to fa shine kadai ba ai asara ba.
To a gaida Halima Abdulrauf, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da ɗimiɗimin su. Yanzu kuma ga Muhammad Lalo da shirinsa na duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A majalisar dattawan Amurka ana ci gaba da sauraron shari'ar yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump, inda sanatoci ke kokarin fayyace ko Trump ne ya tunzura mutanen da suka yi bore a ginin majalisar kasar ko kuma akasin haka. wato a lokacin da ya majalisa suke kokarin tabbatarwa da Joe Biden na jam'iyyar Democrat nasarar da ya samu akan Trump lamarin da ya faru a watan da ya gabata. Yaukan wannan shari'a da ake ci gaba da yi shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Dalu. To mummunar tazumar da ta farke a gidan majalisar dokokin Amurka na Capitol ta sa an tsinci kai a wani yanayi da ba taɓa ganin irinsa a tarihin siyasar Amurka ba, inda yanzu haka ake tuhumar tsohon shugaban ƙasa a majalisar dattawa. Shi dai Trump ana tuhumarsa ne da laifin tunzura gungun mutane don su yi bori. Tsohon shugaban Amurka Trump kenan a lokacin da yake cewa idan ka kama mutum yana aikata laifi, kana da damar ka yi zaɓi kan irin matakin da za ka ɗauka. To hakan dai ya biyo bayan ikirarin da ya yi ta yi ne cewa ya lashe zaɓen 2020 ba tare da gabatar da wata hujja ba. Ya kuma faɗawa magoya bayansa su nuna adawarsu da zaman tabbatar da kuri'un zaben kwaleji da ya ba Biden nasara. The gravest charges ever brought against the president. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer kenan yake cewa waɗannan su ne tuhume-tuhume mafiya muni da aka taɓa yi a kan wani shugaba a tarihin Amurka. A halin da ake ciki ana kan tuhumar sama da mutum 200 waɗanda ake zargin suna da hannu a wannan mamaya da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurkan. Abinda ya 'yan majalisar suka yi gargaɗin cewa zai iya zama abin koyi ga masu aikata ayyukan ta'addanci na cikin gida, ko kuma ya kwadatar da wasu shugabannin da ke kan mulki wajen wuce gona da iri. Dan majalisar wakilai Jamie Raskin shine shugaban masu gabatar da ƙarar tsige Trump a majalisar dattawan.
This cannot be the future of America. We cannot have presidents.
Yake bai kamata a ce haka makomar Amurka ta zama ba. Ba zai yiwu a samu shugabannin da za su rika tunzura jama'a don su yi wa gwamnati bore ba, saboda sun ki amincewa da abin da mutane suka zaba.
And our institutions, because they refuse to accept the will of the people.
Rundunar jami'ai ta musamman wato National Guard ta ce nan da zuwa tsakiyar watan Maris kudin da za ta kashe zai kai kusan rabin dala biliyan a kokarin samar da ƙarin tsaro ga ginin majalisar dokokin Amurkan, tun bayan da aka yi mamayar ta ranar 6 ga watan Janairu. A ranar da aka fara sauraron wannan shari'a, ɗan jam'iyyar Democrat sun gabatar da dalilansu waɗanda suka ɗora laifin boron na majalisar dokoki a kan Trump. David Cicilan ɗan Democrat ne a majalisar wakilai.
We will prove with overwhelming evidence.
Yake za mu kafa hujjojin da suka nuna cewa shugaba Trump shi kadai ya haddasa wannan hari da aka kai majalisar. Yana mai jaddada cewa ya zama dole ya girbi abin da ya shuka, duk da cewa ya soka a mulki. Dan majalisar wakilai na bangaren 'yan Democrat Joe Neguske ne yake cewa ba zai yi shugaban kasa ya kunna irin wannan wuta a makonni na karshen wa'adin mulkinsa ba, ya kuma tafi salin alin kamar ba abin da ya faru.
Like nothing happened.
Kafin da ya samu Trump da laifi, dole sai biyu cikin kashi uku 'yan majalisar dattawan sun goyi bayan wannan yunkuri. Misali, idan dukkan 'yan Democrat 50 da ke majalisar dattawa suka amince da tsige Trump, akwai buƙatar sai 'yan Republican 17 sun goya musu baya kafin a samu Trump da laifi. Idan kuma aka same shi da laifin, dole sai sanatoci sun sake kada ƙuri'a kan ko za a hana shi sake yin takara a nan gaba ko akasin hakan. Lauyoyin Trump dai suna ikirarin cewa kokarin ganin an hana shi yin takara a nan gaba shi ne dalilin da ya sa ake masa abin da suka kira bita da kullin siyasa. David Shon shi ne lauyan tsohon shugaba Trump.
A great many Americans see this process for exactly what it is, a chance by a group of partisan politicians.
Yace da yawa daga cikin Amurkawa sun san abin da ake kullawa, wato wani yunkuri ne da wasu 'yan siyasa suke yi na neman ganin an shafe Donald Trump daga fagen siyasar Amurka. Dan a hana Amurkawa sama da miliyan 74 gudanar da zaɓe da waɗanda suka tsaya tsayin daka don nuna aƙidar su ta siyasa.
And those who dare to share their political beliefs and vision of America.
Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta haɗa rahoton, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yawancin ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga baban Liman Bande, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, kaddamar da shimfiɗa layin dogo daga Kano zuwa Maradi a Niger, shugaba Muhammadu Buhari ya yi gagarumin ci gaba ne tsakanin Najeriya da Niger. Amma abin da ya fi damun 'yan Najeriya matsalar tsaro. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya samar wa jami'an tsaro kayan aiki. A ƙarshe muna addu'an Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya da ma duniya baki ɗaya." Sai kuma saƙo na gaba da muka samu kuma saƙon haɗin gwiwa ne daga Ahmadu Abacha Macina da Kawu Mai Gora Kumsa. Su kuma cewa suka yi, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Mun yi Allah wadai da juyin mulki da sojojin ƙasar Myanmar suka yi wa gwamnatin farar hula. Da fatan Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙasashen duniya za su sanya baki don ganin sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin farar hula a ƙasar ta Myanmar sun mai da mulki ga hannun farar hula saboda ƙasar ta samu ci gaba. Don duk ƙasar da aka yi juyin mulki ba ta taɓa samun ci gaba." To shi ko Shehu Adamu Rijau cewa ya yi, "A yayin da ake kafa dokoki masu tsauri a kan yaƙi da coronavirus a Najeriya, yana da kyau a ƙara wayar da jama'a a kan cutar domin gudun shiga haƙƙinsu, ganin yadda mutane da dama a ƙasar tamu ba su ma yarda akwai cutar ta corona a ƙasarmu ba." Sai kuma saƙonmu na ƙarshe kuma shi ma dai saƙon haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau su kuma cewa suka yi, "Yau mun shigo filin ne domin mu taya muryar Amurka murnar cika shekaru 79 da kafuwa. Sannan muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka mana tashar muryar Amurka mai ɗimbin falala da tarin albarka. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara ma'aikatan muryar Amurka lafiya da nisan kwana." To madalla, mun kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Madalla masu sauraro, muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka zai so mu gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga wannan wata na Fabrairu. Ga kaɗan daga cikin sabbin shirye-shiryen namu.
Masarare albishirinku, a watan Fabrairu nan ne sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Yanda ake ba wa kowa aiki, mu masu na ƙasa ba a san a ba mu.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin 'yan ƙasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi, ita ce
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma, shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Wallahi wanda dai aikin tsantsan ya gama da shi a dustbin da tsaye.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirinmu na ƙarfe 8 na safe. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rage doka.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai, amma fa a takaice. Lauyoyin da ke kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun ce kwana ɗaya kacal suke bukata su gabatar da hujjojinsu na kare Trump ɗin akan shari'ar tsige shi da ake yi a Majalisar Dattawan Amurka. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne, amma ba tare da 'yan kallo ba. A yau Juma'a, ƙasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda 4 a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin ƙasar. To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ka abadadin Maryam Dauda da ta tsaya na gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Corporation da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa, huta lafiya, sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.